jiya da nake ta samu nasara kan Leganes a gidan Leganes da kwallo uku da nema a gasar La Liga mako na 36 na kasar Spain. Har ila yau kungiyoyi guda uku ne sun nuna alamun ficewa daga gasar ta La Liga sakamakon ba su tabuka abin kirki ba. Kungiyoyin sun hada da kungiyar kwallon kafa ta Deportivo La Coruña wata cikin mataki na 18 da maki 29 sai kungiyar kwallon kafa ta Las Palmas wata cikin mataki na 19 da maki 22. Akwai kungiyar kwallon kafa ta Malaga wata cikin mataki na 20 da maki 20. Can kasar Ingila ma haka abun yake, inda a yau Swansea za su buga wasan mako na 31 gasar Premier League din na kasar Ingila, wanda ya zama kwantai a baya ba a buga shi ba. Da suka rubu bakunci kungiyar kwallon kafa ta Southampton. Southampton dai da Swansea City suna neman nasara a wannan wasa don kasancewa fada cikin kungiyoyin da za su tafi kasar gasar Premier League na kasar Ingila a shekara mai zuwa. Swansea tana mataki na 17 ne da maki 33, yayin da Southampton ko kuma yayin Southampton tana mataki na 17 da maki 33, ita ko kungiyar kwallon kafa ta Swansea tana mataki na 18 da maki 33, West Bromwich tana mataki na 19 da maki 31, Stoke City tana mataki na 20 da maki 30. Cardiff da kungiyar kwallon kafa ta Wolverhampton sun samu haurawa zuwa gasar ta bana mai sauran wasannin za a ci gaba da su a gobe, inda za a buga wasannin mako na 31 zuwa 35 a gasar ta Premier League wanda ba buga su ba a kwanakin baya saboda wasu dalilin. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea kuwa tana buƙatar ko kuma ta ce ba za ta amince da ɗan wasan ta irin Hazard ko kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ba, kasantuwan wasu magoya baya na da buƙatar ɗan wasan ya bi tsohon kocin sa Mourinho don zuwa kungiyar ta Manchester United da fafata wasan. Shi ma ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Alvaro Morata ɗan shekara 25 da haihuwa zai yi barin kungiyar ta Chelsea don haɗewa da tsohuwar kungiyar Juventus, inda a yanzu haka kungiyar ta Chelsea take ganin za ta tsoho ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta PSG mai suna Edison Cavani ɗan shekara 31 da haihuwa. Arsenal za ta yi yunkurin ɗauko ɗaya daga cikin waɗannan masu horar da ƴan wasan Allegri na Juventus da tsohon kocin Barcelona Luis Enrique domin su mai mata gurbin Hassan Wenger, wanda zai bar kungiyar a ƙarshen kakan wasan bana, wanda wasa biyu kacal ya rage masa ya karkar wasansa bayan ya cika shekara 22 yana mai jagorancin kungiyar. Sai dai waɗannan masu horarwa suna tunanin yanayin tsare-tsare na hukumar gudanarwa na kungiyar ta Arsenal. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.